بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر أشرين دائعة غوتن جماد الأولى shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 23 ga watan November shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 17 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar al imam shaykhul islam ahmad ibn abd al halim ibn abd al salam ibn taymiya al harrani Allah ubangiji ya gafarta masa. Wannan littafi Ibn Taymiyyah ya tsara shi ne don bayani akan ka'idojin kauna da soyayya wanda ke tsakanin bayi da ubangijin su, wanda ke tsakanin bayi da sha'air na addini da kuma abubuwan da suke resantuwa daga wannan kauna wanda ita ce aslul ibada. Kamar yadda aka saba littafin Ibn Taymiyyah yana yawaita wato sakin lamba da sauke mas'aloli da yin sharhi akan masail waɗanda suke a gefen asalin abinda yake magana akai wanda wannan yake sa maltafan shi suke zama suna da fa'idoji sosai Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya mishi rahama idan ba manta ba malam yana ci gaba da kawo mana wato ka'idojin da yake ta asili akan wannan mas'ala ta mahabba yanda yana mana magana akan almuhabbatul amaliya wato san Allah a aikace wanda haka yana bayuwa zuwa ga ganin wato bawa wanda in ya kudirce yana son Allah to idan kaunar da gaske ce gabobin shi za su bayyana haka ayyukansa za su bayyana haka ta yanayin wato kulawarsa da sha'air na addini da dagewarsa wajen bautar Allah da fifita addininsa akan sauran abubuwan da suke da alaka da rayuwa ta yau da kullun wanda idan yayi haka ne to sai kuma shi ma sai Allah ya so shi idan Allah ya so shi to shine sai ya samu walittaka shine wannan hadisi da muka kwana akai na hadisin wilaya da ake cewa hadisul wilaya wanda hadisi ne kudusi mun yi maganganu akan sa hadisin da Bukhari ya rawaito shi hadisin Khalid ibn Makhlad al-Qatwani da ake magana akan shi hadisin man adali waliyan za mu tashi a inda malai yake cewa وكذلك محبة كلام الله وأسمائه وصفاته كما في الحديث الصحيح في الذي كان يصلي بأصحابه فيقرأ قل هو الله أحد daga cikin abubuwan da suke bayyana wato almuhabbatul amaliya yanda ma aikace ne bawa yake son ubangijin sa wanda wannan kuma shine abin nema a janibin bawa shine mutum ya zama yana tsananin kaunar zancen Allah yana kaunar alqur'ani kauna ta gaskiya yana jin dadin sauraron alqur'ani da karanta shi yana mu'ahadar abin da ya haddace na alqur'ani yana aiki da shi yana tadabburin sa yana nuna kaunarsa ga alqur'ani da yi masa hidima wa asma'ihi wa sifatihi da kaunar siffofin Allah da sunayensa kama fil hadisi sahih kamar yadda zuwa cikin hadisi ingantacce wanda aka ruwaito fil ladhi kana yusriya cikin bukhari da muslim الذي كان يصلي باصحابه فيقرا قل هو الله احد wanda aka bada labarin wani limami da yake mu mutanen salimanci sai ya zama na kullun in yazo sai ya karanta qul huwa allahu ahad imma an yaqra'aha wahdaha ko dai da yayi kabbara yayi gama fatiha sai ya karanta qul huwa aw yaqra'u biha ma'a suratin ukhra ko ya karanta ta sannan ya karanta wata sura ko ya karanta wata sura sannan ya biyo da qul huwa ya dai takura musu da qul huwa ba daga kafa fa akhbaru bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai wasu ga cewa wannan abin yayi yawa dan me za a ce duk qur'ani shi bai gani da kanta ba sai qul huwallahu haba jama'a sai suka je suka yi ƙara gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saluhu a tambaye shi lima yaf'alu dhalika me yasa yake yin haka fa qala li anni uhibbuha yace saboda ina kaunar qul huwa فقال ان حبك اياها ادخلك الجنه نبي يچي wannan kaunar da kake yi mata ta shigar da kai aljanna. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim kamar yadda muka faɗa daga hadisin Aisha radiyallahu anha. Farko yana nuna mana wato halascin mutum ya takaitu akan karanta wata sura a sallolin shi kullun, babu laifin yayi haka. Koda yana da hadda ko ya iya wani wuri ba wannan ba, in ya takaitu akan haka bai laifi ba. Sannan kuma ashe babu laifi ma mu su ga limamin suna yin wani abu da basu fahimta ba su tambaya. Da Annabi bai ce dan me yasa za ku ce ba laifi bane dan ma mu ko mabiya sun ga mutumin da ke jagorancin su yana yin wani abu cikin addini su bi ba'asi. Ko da ku bin ba'asin ya kama ta hanyar kai shi gun na gaba da shi. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kuskurantar da su akan wannan aikin. Mu fahimta bai kuskurantar da su ba. Amma abinda ba daidai ba shine cin mutunci da cin zarafi ko kuma kawai a ce bari a cire shi. Da zuwa suka ce bari kawai a cire shi. Saboda babu laifi dan an yi muhakamar wani limami ko wani mai jagorancin addini akan wata mas'ala ko wani abu da yayi wanda aka ga ba daidai ba. Yana yin wata sallah ko yana yin wata dabi'a ko yana yin wata irin huduba ko yana yin wata irin karantawa da ba a fahimta ba laifi bane gashi an yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dai ayi da ma'auni na shari'a. Ko mun gani kada wai magoya bayan shi su suna cewa ai abinda aka yi zalunci ne ko ai ma bid'a ne ko ba haka sunna tace ba, kasan dai haka ake yi wannan abubuwa. Musamman wannan zaman za a iya samun limamai da dama masu yin abubuwa masu saba lamba, masu yin abubuwan da ba haka ake yin su a addini ba. Sannan duk abinda mutum ya yi a shari'a musamman shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matafiyarsa a hadayinsa a shari'arsa baya yin ma mutum hukunci sai ya ce me yasa ka yi kaza. Sai ya tambaya duk wanda aka kawo karanshi aka ce ya yi kaza. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ba'asi me yasa kai. An kawo ƙara wani an ce matar shi ta ce baya yin sallah asuba, kullun a gida yake sallah. Nabi ce to shikenan ya halaka ara'aita allazi yanha afon, ya ce wato shi tariku salatu bane. Da wancan da ya ce ta ce yana ma hana ta yin sallar dare in tana yi, yana cikin sunan Abi Dawud. Duka sai ne tambaye su me yasa kuke yin kaza, da gaske ne kana yin kaza me yasa kake yi. Haka in aka ce mutum ya sha giya ko aka ce ya yi zina ko aka ce ya yi sata, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ba'asin da gaske ne ka yi ikirari ko shaidu. To ya kamata mu kula da wannan wajen wato hukunta mutane. Ya zama da cewa sai an ba su fair hearing, sai an ji ta bakin mutum me yasa ya yi kaza, sannan kuma me ye uzurinsa. Idan uzuri ne karɓi a shari'a sai a karɓa, in ba karɓi ba ne kuma a mishi hukunci gwargwadon abin da shari'a ta hukunta. Sannan wannan yana nuna falal qul huwallahu ahad, dama a cikin surori a matsayinta na sura to tana daga cikin surori wanda suke da falala mai yawa, in ma baka ce sura mafi falala a cikin alqur'ani ba. Saboda mene? Saboda gaba ɗaya summary ce ita na tauhidi. Tauhidi kuma shine abu mafi muhimmanci na saƙon shari'ar musulunci gabakiɗaya. Shi sa idan kuma aya ce kwaya ɗaya to babu aya da ta kai ayatul kursiyyu falala. Sai ta kuma ita ma aya ce ita ma summary ne na tauhidi. Wannan kuma sura, sura guda ɗaya qul huwallahu ahad ɗaya take da sulusul qur'an. Haka ne ita kuma ayatul kursiyyu ita kadai ita ce aya mafi falala, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Ubay ibn Ka'ab liyahnikal ilm, ina maka ina taya ka murna ilimin da ka samu. Sai ya tambaye shi ya ce ka san wata aya mafi falala a Qur'ani? Ya ce ayatul kursiyyu. Sai bugi kirjin shi ya ce ina maka murna da cewa ka samu ilimi mai yawa. Me yasa waɗannan ayoyi da surori suka zama masu falala? Saboda abin da ke cikinsa na bayanin tauhidin Allah da kaɗaita shi da siffofinsa. Sannan kuma kenan mutum yana iya samun kansa yana da wani fifikon wani wuri a cikin Qur'ani da ya fi so. A ɗabi'ance ya ji yana jin daɗin wuri kaza, ko yana son ayoyi wuri kaza, ko yana son surori wuri kaza, saboda wani abu na saƙo ko tadabburin ayoyin da yake samun kanshi a ciki. To wannan ba laifi ba ne insha Allah. Mala ya kawo mana anan da nuna mana wato mahabbar da wannan sahabi yake yi ma waɗannan ayoyi, kuma ji ba abin da ya samu mishi na falala. Nan da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to Allah ya baka wato wata falala ta musamman saboda girmama wannan mahalli da kai. Wa kadhalika mahabbatu malaikatihi malaikatillahi wa anbiya'i wa ibadis salihin. Sannan daga cikin al-mahabbatul amaliya akwai kuma reshenta, shine mutum ya zama yana kaunar mala'ikun Allah su Jibrilu da Mikala da sauransu da wanda aka kira sunansu da wanda ba a kira ba da mala'ikun aljanna da mala'iku masu rubutu da dukkanin mala'ikun Allah madaukakin sarki ya zama kana kaunar su wa anbiya'ihi da annabawansa tun daga Adamu har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ibadihi salihin da sauran bayi nagari bayi nagari sune wato sahabbai da waliyai da shahidai da mutanen kirki da malamai da alarammomi da duk wani mutumin da wato ya jibinci al'amarin musulunci ta hanyar karantawa ko shugabanci ko jagoranci ko taimakon addini ko kula da ibada ko kulawa da bayin Allah ya zama mutum ne na kirki to ka kaunace shi saboda wannan kirkin da yake da shi da nagartarsa kama kana Abdullahi ibn Umar yad'u bil mawaqifi fi hajjihi fa yaqul Abdullahi dan Umar ya kasance yana yin addu'a bil mawaqif mawaqif sune wuraren da ake ibadar aikin haji wato da Arafa da Muzdalifa da Mina da Ka'aba da Safa da Marwa duk waɗannan ana ce musu mawaqif inda ake tsayawa ayi addu'o'i ko ayi zikirori ko ayi ibada makamanci haka ta aikin haji to Abdullahi Umar yana yin addu'a yana cewa Allahumma ja'alni uhibbuk wa uhibbu mala'ikatak wa anbiya'ak wa ibadaka as-salihin Allahumma habibni ilayka wa ila mala'ikatika wa anbiya'ika wa ibadika as-salihin yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka sanya dinga kaunarka Allah ka sa in dinga kaunan mala'ikunka da annabawanka da bayinka nagari Allah kuma ka sa su ma da kai kanka ka kaunace ni Allah Allah ka sa mala'iku su kaunace ni Allah ka sa annabawa su kaunace ni Allah ka sa bayin Allah nagari su kaunace ni akwai alama kyakkyawa cewa Abdullahi da Umar Allah ya amsa mashi wannan addu'ar so ya daga cikin bayi waɗanda suke samun kauna a cikin mutanen kirki ba ka taba jin wani mutumin kirki baya san shi saboda ga alama Allah ya karba mashi wannan addu'a Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa bal mala yace ba haka ba mahabbatullahi mustalzimatun li mahabbati ma yuhibbu min alwajibati kama qala ta'ala kaunar Allah tana hukunta kuma mutun ya kaunaci duk abinda Allah ya wajabta na ayyuka kamar yadda Allah yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce inda gaske ne kuna kaunar Allah to ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya kaunace ku kuma ya gafarta muku zanubanku fa inna tibaa rasulihi huwa min a'zami ma awjabahu Allah ta'ala ala ibadihi wa ahabbahu biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa na daga cikin mafiya girman abubuwan da Allah ya wajabta ma bayi kuma yake kaunar ya ga bayi sun aikata shi saboda haka in mutun yana son Allah to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa subhanahu a'zamu shay'in bughdan liman lam yattabi' rasulahu kuma Allah madaukakin sarki yana tsananin kin wanda bai bi manzon ba faman kana sadiqan fi da'awa mahabbatillahi ittaba'a rasulahu la mahala wannan kaida jama'a mai muhimmanci faman kana sadiqan duk wanda da gaske ne fi da'awa mahabbatillah kurarin da yake yi yana cewa yana ikirarin mutum yana ikirarin yana kaunar Allah tun dai kaunar da yake wa Allah da gaskiya ne to a ga wannan kaunar a cikin mene ittaba'a rasulahu wala mahala lalle ba makawa dole ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kuma za a ga cewa ubangiji da manzansa sun fi soyuwa a gare shi fiye da duk wani abu wanda ba su ba duk wanda da gaske ne yake son Allah za a ga kuma yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wanda baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda yayi da'awar yana son Allah to wannan da'awa ta shi ya kasa gaskata ta aikace ya kasa gaskata ta aikace wazunubu tanqusu min mahabbatillahi ta'ala bi qadari zalika sannan zunubai da bayi suke aikatawa da gurgurdan zunubin da bawa ke aikatawa gurgurdan na kasu da yake samu a cikin kaunar da yake wa Allah lakin la tuzilul mahabbata lillahi wa rasulihi idza kanat thabitatan fil qalbi amma zunubai ba sa kawar da wannan asalin kaunar daga zuciya idan ta riga ta tabbata wato idan mutum asalin shi mumini ne da gaskiya yana kaunar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yana zunubai kaunar tana raguwa kaifinta yana dusashewa haskenta yana yin duhu amma ba za ta kawar da ita gaba ɗaya ba walam takunuz zunubu an nifaqin kuma ya zama zunuban ba na munafirci ne na aqida ba wanda kaga munafiki na aqida daman bai imani da Allah bai kaunaci Allah kaunata gaskiya ba kama fi sahihil bukhari an umar ibn al-khattabi hadisa ammar himarin allazi kana yashrabul khamra kamar yadda yake cikin hadisin bukhari wanda Abdullahi dan Umar sayyidina Umar ya rawaito hadisin mutumin nan mai suna Himar wanda yake shan giya Bukhari ya rawaito shi babu ma yukrahu min la'ani sharibil khamr wa annahu laysa bi kharij min al milla babin da ke bayani akan haramcin tsine ma mai shan giya kuma cewa mai shan giya bai fita daga musulunci ba cikin kitabul hudud na sahih Bukhari can karshe karshen sa to wannan mutum ya kasance yana shan giya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuqimu alaihi alhadd ya sha giya an kawo shi an mai haddi ya ƙara shi an kawo shi an mai haddi falamma kasura dhalika minhu la'anahu rajulun da ya zama wannan yayi yawa yau ya sha giya an dake shi jibi an sake kawo shi ya sake zuwa an dake shi sai wani ce Allah ya tsine ma wannan mashayin giya fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce la tal'anhu karka dinga tsine masa fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana da asalin imani kenan wa fihi dilala ala anna manhiyuna al-la'anati ahadin bi ayyi ibn tamiya yace wannan hadisin yana nuna cewa mu musulmi an hana mu tsine ma muayyan tsine ma wani a ce wani Allah ya tsine mai albarka ko da ga magarin mutum ne balantana a ce wani babba ne ko wani jagora ko wani malami ko wani shugaba amma jama'a ku duba ku ga yadda mutanen mu ba ma jin magana shine abin da muke magana je akan guluwi zakewa a cikin addini yanzu ibn tamiya ne yake wannan magana wa fihi dilala ala anna manhiyuna al-la'anati ahadin bi ayyi wani sai ka je ya lalubo wani abu wanda ba hujja ba dan yana so ya more a cikin addini yana so ya yi ta more ya dinga tsinuwa da la'antar mutane da sunan karantawa wannan ba daidai bane a cikin addinin Allah ba a tsinewa mutum musulmi bi aini ba a domin tsinuwa kore shi ne daga rahama Allah amma za ka iya tsinuwa akan wato barna Allah ya tsinewa barayi Allah ya tsinewa mashaya giya Allah ya tsinewa mazinata to wannan kai tsinuwa ne akan wannan mummunan aikin wanda shi har kullun sunan shi mummuna amma mutum musulmi wanda ya samu kansa cikin wannan mummunan aikin yana iya tuba ya gyara aikin sa Allah yana iya gafarta masa yana iya nadama shi ta zama wato ta bushashe waɗannan ayyukan Allah ya juya su ulaika ladina badillahu sayyatihim hasanat saboda ba a so ka tsine mushi Allah ya hana annabi ya hana a cikin wannan hadisi annabi ya ce la tal'anhu karka la'anci shi fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu yana kaunar Allah yana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn tamiya ya ce fihi dilala ala anna manhiyuna an la'anati ahadin bi ainihi wa in kana mudhniban koda yayi zidibi idza kana yuhibbullaha wa rasulahu matakar yana kaunar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matakar mu'mini ne fa kama anna al mahabbata al wajiba tastalzimu li fi'l al wajibat kamar yadda ka san kauna ta wanda take wajibi tana lazim ta ayyuka na wajibobi wa kamalul mahabbatil mustahabba tastalzimu li kamali fi'il mustahabbat haka nan kuma mahabba take cikakkiya din ita kuma takan jawo wato aikata mustahabbai mun ji cewa akwai al mahabbatul wajiba wanda take ta asali dole kowa yayi ta ya samu wannan kadarin na muhabba wanda za su sa ya dinga aikata ayyuka na wajibi to idan muhabbar shi ta karu karuwanta mustahabbi ne to in tana karuwa zai kuma ci gaba da aikata ayyuka na mustahabbi wal ma'asi tanqusul muhabba su kuma laifuffuka su suke gibare kaunar wa hadha ma'ana qawli shibli lamma su'ila anil muhabba fa qala ma ghannat bihi jariyatu fulan akwai ash-shibli in kun tana shi dalaf ibn jahdar wani sufi ne cikin limaman sufiya wanda ya rasu shekara ta 334 mun karanta labarin sa a cikin istiqama ko to wannan sufi din mutumin garin Bagadaza shine aka tambaye shi aka ce me zaka ce game da muhabba sai ya ce shine abinda baiwar wani take rerawa a waƙe tana cewa ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha muhalun fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman ahabba muti'u. Yace ta'sil ilaha kana ta saba wa ubangiji wa anta taz'umu hubbahu ma kuma kana riya cewa wai kana kaunarsa ne. Hadha muhalun fil qiyas shani'u, ce wannan ba zai yiwu ba a cikin ka'ida ilimi, wannan mummunar magana ce. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, inda da gaske ne kaunar ta gaskiya ne da kayo ubangijinka da'a. Innal muhibba liman ahabba muti'u, mun ka'idar rayuwa shine mutum yana yin da'a da biyayya ga duk wanda yake so. Duk mutumin da ke son wani mutum zaka ga yana masa biyayya, shine har a ce ma an shanye wani, a ce ta shanye shi a malamai ba, ba wani shanyewa, ta shanye shi a kauna ne kawai. Kaga mutum yana tauma ta shi biyayya sai ƴan uwan shi da surukai su dinga jin haushi, ana cewa ta shanye shi ko ta kwace shi ko ya zama mijin hajiya. Duk kauna ce take kawo ka, duk mutum yanda yake son wani zai mishi biyayya, zai mai da'a akan abin da ya umurce shi. Saboda wanda yake kaunar Allah za a ganta a aikace a cikin da'ar da yake wa Allah, da gurgurdan wato girman kaunar ubangiji a zuciyarsa, gurgurdan yadda da'ar Allah za ta bayyana ayyukansa da ibadojinsa. Wa hadha ka qaulihi sallallahu alaihi wasallama, shine kuma kamar da wato yadda ake gane yanda zinubai suke na kasa kauna, shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda ke cikin Bukhari da Muslim. Da Annabi ke cewa la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashribu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Yace mazinaci san da yake yin zina ba mu'mini bane, a daidai lokacin zai rabu da imaninsa, yana daidai da aslul iman. A cikin wata riwaya ta Abu Dawud, Annabi yake cewa imanin zai tsaya ya dinga reto a samansa, in ya gama fasikancinsa sai imanin ya dawo jikinsa in ya tuba. To haka mashayin giya, haka barawo, san da yake wato aikata, yake performing wannan aikin satan, to ba mumini bane a daidai lokacin, ya rasa kamalul iman, sai dai aslul iman. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu huwa mu'min, mai sata san da yake sata bai da imani. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, wanda yake shan giya san da yake shan giya ba mumini bane. Irin wannan hadisan sune wato ƴan qalaqatu khawarija kenan suke dauka, suke kafarta masu kaba'ira. Kaga shine maganar da muke kullun, bai yiwa ka fassara hadisai kai da ra'ayinka a matsayinka na ami, dole a koma ga masana ilimi. Yanzu mutum ya kalli zahirin wannan sai ya ce to kaga wannan sun zama kafirai, kaga ce ba haka ba, sai ya ce to kuma ka ƙaryata hadisi, Annabi ya ce kafirai ne, ka ce su ba kafirai bane. Shine lazumin irin maganar da mutane suke aka abubuwa da yawa ga sunan, ba a yin ba ka fassara hadisai kai da tsuran ra'ayinka naka na ƙolo, sai an koma zuwa ga masana a jin me suka ce, waɗanda Allah ya huwace musu, Allah ya yi su ne don su yi ma addinin nan hidima, ya huwace musu wannan ilimin. Wa qata kalamna ala hadha fi ghairi hadha al-mawdi, ishe magana akan wannan a surar. Wal maqsudu huna, abun nufi anan an nufarriqa bainal hubbi fillahi wa lillahi, mu ainihin bambance wato tsakanin kauna fillahi a cikin addinin Allah, walillahi da kuma kauna don Allah. Kauna a cikin addinin Allah shine wato kaunar da kake yi kai ma addinin, akwai kuma kaunar da kake ma wasu saboda addinin, shine lillahi. Fillahi kaunarka a cikin addinin Allah, lillahi kaunar wasu mutane da suke gefe ko wasu abubuwa da suke gefe wanda kake kaunarsu da gwargwadon alaƙarsa da Ubangiji. Allah huwa dakhilun fi mahabbatillah, wanda duk waɗannan abubuwan guda biyu suna shiga cikin ƙaunar Allah din ne. Wa huwa min mahabbatihi suna shiga cikin ƙaunarsa. Wa bainal hubbi li ghairillahi, a bambance waɗancan abubuwansu wanda suke gefe guda da kuma a ɗayan gefen, al hubbi li ghairillahi, so ba dan Allah ba, alladhi fihi shirkun, son wani Allah wanda a ciki akwai shirka, fil mahabbatillah, a cikin kauna ga Allah. Kama kala ta'ala, kamar da Allah yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, cikin mutane akwai masu riko da wasu abokan tarayya ga Allah wanda suke son su ka hubbillah, kamar yadda suke san Allah fasara ɗaya kenan ko ka hubbillahi ko kuma kamar yadda ya kamata a so Allah fa inna haula'i yushrikuna bi rabbihim fil hubbi wadannan su masu ittikhadul andad suna sanya ma Allah abokin tarayya a cikin kaunar da suke masa adiluna bihi su daidaita Allah da wasu abun shirkar su ja'iluna lahu andadan su sanya mishi abokan tarayya ulaika akhlasu dinahum lillahi wadancan kuwa masu yin alhubbu fillah walillah su kuma sun tsantsanta addinin su ga Allah fa kana hubbuhum alladhi huwa aslu dinihim kulluhu lillahi saboda kaunarsu wanda shine asalin addinin su gaba ɗayan shi na Allah ne wa hadha huwa alladhi ba'atha Allahu bihi rusula irin wannan shine abin da Allah ya koma manzani da shi wa anzala bihi kutuba isaukar da littafai wa amara bil jihadi alayhi kuma ya umarni da cewa a tashi ayi gwagwarmaya dan tsai da wannan ka'ida ta kauna da tsarantsanta ta ga Allah shi kadai kama qala ta'ala da haka ne ma Allah yake fada cikin suratul baqara wa qatiluhum tala takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku yake su har sai ya an wayi gari babu sauran shirka shine fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah addini ya zama na Allah an tsantsanta shi wa qala ta'ala kuma Allah ya sake fadi yake cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalin iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu wadannan sune abubuwa guda takwas da Allah ya lissafa wadanda suke iya zama dalilin kishiyantar kaunar da mutum yake wa Allah ko su lalata kaunar mutum ya biye ma waɗannan ababen na duniya Allah ya ce ka ce musu in kana aba'ukum idan ya zama ubanninku wa abna'ukum da ɗiyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalin iqtaraftumuha da kuma dukiyoyin da kuka tara wa tijaratun ko kuma harkar kasuwarku takshawna kasadaha wanda kuke tsoron in kun je kuna ta yin ibada kuna ta bin Allah za ta lalace a samu asara wa masakinu tardawnaha da wuraren zama gidajenku wanda kuke jin dadin su kun amince da gidan kuna you are contented kuna jin dadin gidan idan waɗannan abubuwan guda takwas ko wasu daga cikin su ahabba ilaykum minallahi wa rasuli kun fi kaunar su fiye da kaunar da kuke wa Allah kaga akwai kaunar ta Allah din da manzon amma kun fifita waɗannan akai Allah ya ce wa jihadin fi sabili awwalan guda uku kaunar Allah kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jihadi dan Allah fatarabbasu to ku jira ku ci gaba da sabgar ku ci gaba da biyo duniyar ku Allah zai abinda ya dace ta yi tilawa bi amri Allah zai gudu amarin sa kuna nan za ku kauce ko iyayen naku ko yayan naku ko matan naku ko ashirar taku ko dukiyar ta lalace kuma addinin Allah yana na yadda yake yana ci gaba da bunƙasa ko ku taimaki addinin Allah ku taimaki kanku ko kuma Allah zai taimaki addinin sa ko kuma ku yi asara to waɗannan abubuwan guda takwas da aka lissafa an lissafa su ne don bayani akan abubuwan da ka iya zama dalilin da mutum zai samu matsala a cikin ƙaunar da yake wa Allah ko manzon Allah ko ƙaunar jihadin Allah shine ta hanyar ɗaya daga cikin abubuwa guda takwas na duniya da bawa ka iya fifita su ko ya daidaita su da ƙaunar da yake wa Allah shine Allah yake yin tankiya akan cewa kar ka saki ɗaya daga cikin waɗannan ya zama ya fi soyuwa a zuciyarka da kuma a aikace a ga ka fi kulawa da shi fiye da kulawar da kake da addininka kulawar da kake da biyayya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jihadi dan Allah yace wa qad ulima anna mahabbatal mu'mina li rabbihim ashaddu min mahabbati ha'ula'il mushrikin li rabbihim wa li andarihim kuma an sani cewa kaunar da bayi musulmai suke yi wa Allah ubangijinsu ta fi tsanani fiye da kaunar da waɗancan kafirai da mushrikai suke yi ma abokan tarayya da suke sanya wa Allah thumma inna ittikhadhal andadi huwa min a'zami adh-dhunubi sannan kuma ruko da wani abin tarayya a sanya wa Allah abokin tarayya to wannan shine zunubi cikin zunubai mafi girma kama fi sahihi ana abdullahi ibn mas'udin qala qultu ya rasulullah ayu dhanbi a'zam a cikin hadisin dake cikin wato bukhari da muslim na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ayu dhanbi a'zam ya manzo Allah wani zunubi ne mafi girma qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya wa Allah abokin tarayya ranan Allah shi ya halicce ka qultu sai nace thumma ay sai kuma wanne qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka khashyata an yat'ama wa'ak ka kashe danka dan tsoran wai talauci ba za ka iya ci da shi ba qultu sai mun sake cewa thumma ay sai kuma wanne qala antu zaniya halilata jarika ka nemi lalata tuzani ba ma akai ga zanan ba ka nemi lalata matan makwabcinka kana so ka iskantar da ita kana mata kwarkwasa kana mata message ko kana mata kifce ko kana neman dai da za'ai ka mata ka mai da ta fasika to wannan mujarradin wannan zunubi ne na uku a cikin jeren zunubai mafiya girma a wurin Allah fa anzalallahu tasdiqa zalika kuma sai Allah ya saukar da aya alqur'ani ta gasgata wannan zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadan Allah cikin alfurqan walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar kaga shine niddan dikin wala yaqtuluna nafsan allati harrama Allah shine wancan nabiyun ne kisa ga yaya illa bil haqqi kasharai sai inda abinda ya cancanta a addinance a kashe ta wala yaznun kuma ba sa zina wannan abubuwan duka munanan laifuffuka ne shirka babban laifi ne a cikin laifuffukan da ake wa Allah babu abin da ya kaita muni kullun kamar yadda ake fada duk wanda yake so ya gama da duniya lafiya kuma ya sadu da Allah lafiya to yake yayi duk wani abu da malaman musulunci suka ce shirka ne kai ya tsaya yana jayayya yana neman wai sai ya samu makan shi shubuhar da za ta ci gaba da wannan abu wanda dai zai ga maka cewa kaza shirka ne ka bari to yana nuna maka kauna ne yana so ka tsira ne ba daidai bane lafazi ne aiki ne ko wata fikira ce ta shirka kowace iri ce to wajibi ne musulmi ya guje mata da dukkan irin gujewar da zai kar ka sake a same ka da wata wato tawarwara ta shirka misali zuwa kaburbura da bautata musu ko roƙon na cikin su zuwa wurin boka da neman taimakon sa ko neman agajin sa rantsuwa da wani Allah riya duk waɗannan suna cikin nau'i na shirka sawa'un babba ce ko karama wannan wani abu ne daban hakanan lafuzza munana irin lafazin da yanzu mutane wai suke wai a ce wai shehu kana gani wannan kafirci ne mutane suna ganin kamar wasa ne izgili ne da suke wa Allah to su kiyaye kansu izgili ne babu wani shehu da yake ganin wani abu shi ma ta kanshi yake to saboda haka duk wani abu na shirka abun gujewa ne a koda yaushe ba a so musulmi ya wasa da shirka ko kadan so da shine laifi mafi muni da ake sabawa Allah da shi wanda kuma Allah ya alƙawarin in dai ka mutu kana yin shirka to babu wani daga kafa innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alaihi aljanna saboda sai kuma wani abu da mutane suke ganin mai sauki a wannan zamanin shine kashe yaya wanda ba komai bane yaduwar zubar da ciki da kin dauka ciki wannan wani abu ne da ya zama abin nan wani gama gari har ma yana da advocates yana da masu kira zuwa gare shi da masu yin campaign tun turawa ne suke yanzu har bakakin fata ma sun karba saboda kuma wannan abin da aka fara tsoron talauci Allah ya ce shi a wurinsa wato haihuwa kyautarsa ce amma mutane sun ce ba sa so wai suna tsoron talauci Allah ya kyauta sannan kuma sai zina musamman da mata aure zunubin zina da mata aure ƙarin ƙari ne akan zina da wanda ba mata aure ba wanda duk ya zina da mata aure to wannan ya jawo kanshi jangwam a cikin hadisin Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a ce wa mijinta ga wannan shine munafikin da ya ci amanarka a cikin iyalinka shine mahayincinka kuma ga tarin aikin ladan shi nan ka je ka dauki duk abin da ya maka ai ko ba abin da zai kyale saboda haka mu ji tsoron Allah jama'a mu tuba mu bar dukkan munanan ayyuka musamman waɗannan manyan munanan ayyuka kar ka sake kana musulmi a same ka kana kusantar ayyuka munana irin waɗannan Allah ka gafarta mana malam yace fa du'a'u ilahin akhara ma Allahi wattikhadhu niddin min dunillah kiran wani Allah tare da Allah shine ruko da abokin tarayya ga Allah wanda yuhibbuhu ka hubbillah sai mutum kuma ya dinga kauna wannan abokin tarayyan kamar san Allah in aslul ibadati al mahabba domin asalin ibada shine al mahabba wal mahabbatu wa in kanat jinsan tahtahu anwa ita wannan kauna da ake magana jinsi ne na ibada a karkashin ta akwai rassa akwai reshi da nau'o'i fal mahbubatul mu'azzama لغير الله قد أثبتت الشارع فيها اسم التعبد daga cikin rassan shine akwai at-ta'zim daga cikin reshen abinda ake kira da suna bauta akwai girmamawa girmama abu da ake yi ya wuce haddi yana iya zama bauta gare shi saboda shari'a ta kira irin wannan girmamawa da sunar bauta kamar a ina yace ka kauli sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahih a cikin hadisi ingantacce wanda yake cikin Bukhari shi ma da Muslim hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga sahabi Abu Huraira nabi yace ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ta'isa abdud dinar ta'isa abdul qatifa ta'isa abdul khamisa ta'isa wan takas fa idha shika falan takash in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhat nabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ta'isa abdud dirham asalin at-ta'is shine mutun ya fadi ya kifa ta fuskar sa me ake ce mishi da Hausa ne mutun ya fadi kifawa ko shine at-ta'is to kuma annabi yana addu'a ne mummuna addu'a Allah ya sa ya dinga faduwa akan fuskar sa Allah ya sa yayi asara ya wane shi wane ne sai annabi ya kashe suna Abdud Dirham wato wanda dirhami ne abun bautar sa ya maida kanshi bawon kuɗi kenan bawon kwandala wato babu abin da yake gani da daraja a rayuwa kamar zai iya yin komai dan ya samu kuɗi zai iya yin kowane saban Allah ko zalunci ko rashin tausayi zai iya wasa da addinin shi ya sawarwara dan kuɗi kawai sai sake ta yi sa Abdul Dinar dinar shine kuɗin da aka yi da zinariya dirham shine kuɗin da aka yi da kwandala ya na azurfa sune kuɗaɗe a asali ko ta yi sa Abdul Qatifa sannan al-qatifa shine wani bargo ne da suke yi kisa'un lahu khamlun wanda yake da saji aka ninka shi wanda yake hana jin sanyi kamar yadda irin kace irin eskimo din nan to tufa ce a lokacin ta alfarma tunda akwai sanyi a cikin Jazirtul Arab saboda yawan duwatsu da karancin bishiyoyin ana sanyi lokacin sanyi da gaske ake yin sa to wanda yake da sutura mai kauri mai rufe jiki wannan alfarma ce a zamanin mutum yana bautar da kanshi ga sutura mayar riga ne shi bai da wani abu a duniyar nan da ya wuce dinka riga ya saka baya ganin kowa da daraja sai mai riga mai kyau abinda kawai yake a rayuwarsa shine riga ta isa Abdul Khamisa annabi ya kada cewa Allah ya kifa fuskar mayan al-Khamisa ita ma nau'i ne na sutura wanda ake sakawa annabi yace ta'isa wan takas yace Allah ka kifa fuskarsa wan takasa Allah ka sa ciwo ya ta kama shi shine ma'ana annakas ciwo ya kwantar da shi kullun ya zama lafi ya zama lafiya ta ki samuwa shine wan takas Allah ka sa ya zama lafiyar shi ta lalace ya sururuce ya samu wani terminal disease wa idha shika ya Allah idan wannan mutumi ya taka kaya kun yi shiga cikin wata damuwa falanta kashi Allah karka bari kayan nan ta fita wannan irin mummuna addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tausayin manzo Allah da rahamar sa kaje yana wannan mugun addu'a saboda wannan mugun aiki wannan aikin da mutane suke na bautawa dukiya da bautawa riga to ba karamin bala'i bane shi sa annabi ya wannan addu'ar dan a tauna ai ake cewa ko tsakuwa kai a tauna tsakuwa dan ayatul tsoro wato in ka ji wannan abin kuma ka san addu'a annabi karabiya ce to kaga sai ka kiyaye wannan aikin banza mutum musulmi ya zama cewa ba shi da wata manufa a rayuwa in ban da kuɗi ne kawai manufar shi a rayuwa to wannan tabewa ce lalacewa ce to gare ya lalace a duniya dan ya tsira a lahira sai annabi mun shi addu'a lalacewa a duniya ko mun gane annabi ba ya ce ne Allah ya sa shi a wuta ba amma a nan duniya ya samu matsala za ta hana shi wannan matsala ya zama ya samu a khafu dararaini gara a ce baka da lafiya a ce ka taka kaya ta ki fita dole ya yi maka ka fara gara a ce ka fada a fuska ka yi wata asara da ka ɗauki waɗannan munanan ɗabi'u in utiya radiya idan Allah ya bashi wannan abin da yake nema sai ya dinga jin daɗi amal insanu idza sabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'am fa yaqulu rabbi akraman sha alhamdulillah ai mu mun samu wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizquhu fa yaqulu rabbi ahana Allah ya wulakanta ni to san mene wa Allah ba to shine in utiya radi wa in muni'a sakhat idan an bashi dukiyar ya ji dadi in an bashi rigar ya ji dadi in ba a bashi ba ya ji cewa shi wato bai samu abin da yake neman ba wannan an kebance ambatan aka ce bawa ne malamai suka ce kamar da Khattabi yake cewa khussa bil abdi an kira shi da bawa ne saboda mene yu'adhina bin ghimasihi fi mahabbati dunya wa shahawatiha dan ayi ayaya ta irin yadda ya kai matuka wajen zurmewa cikin neman duniya da sha'awata ai ya zama kaman bawanta kaga mutun da kuɗi ba shi yake jin dadin su ba sai dai wahala kawai yake da su wahala yake da su bai iya yin wani abu da zai mora a nan duniyarsa ko gobe kiyamarsa me yi abin da ya sani kawai taskacewa taskacewa ko mutum ya zama bayi da aiki illa bautata wa sutura duk inda ya ga sabon kyalle sai ya siya wani ya ci bashi bashi a gun masu dinki bashi a gun masu wanki bashi a gun masu sukola ya ta bautata wa sutura da siyan kaya da biyan kuɗin aiki da kuɗin dinki da kuɗin guga da bugu da sanya turare da sauransu duk anan zai lalata rayuwarsa kamar da malam albani mai kifa da Allah ya gafarta mai cika ga an dauko wai za a kai wanki inda kasan za a bude boutique a kunnan za a kai wanki a gidan shi sai an cika Hilux da kaya set 400 wanda yace me za ka yi da su me za ka yi da kaya set 400 ko set 40 ai ya maka yawa wallahi duk inda kaya mutun suka wuce 5, 6, 7, 10 to ya shiga magana fa ya shiga magana tunanin wanne ma zaka saka wani ma sai a sace kayan shi ma bai sani ba wallahi mun yi wani kawun mu muna yara haka da sai daga baya na san ashe a cikin sauran ƴan uwan mu haka ko da kuma satan mai kashi bai ma sani in kai mamaya ka shiga ɗakin shi ɗakin matar shi ba ta nan kai ka dauki kwaya biyu ko ka tafi da su ko ka saci hula bai sani ba saboda sun yawa baya ganewa bai ma ganewa an kwashi kayan in aka je gurin masu wanki mun je Abuja ran da wani yake mana complaint cewa masu wanki Abuja sa satan kayan mutane saboda mutanen ba su san yawan kayan ba da mutum zai zo da kayan shi na wanki a kawo gun mai wanki idan aka zo tunda kayan sun wuce 60 sun wuce 100 ko ya tashi kawai sai ya game da guda 48 Allah ya sa ban koya wani barawo dabara ba to shi aka yi wannan ya gane wata rana ya je biki a Gombe kawai ya ga rigarsa wanda ya san custom made ce ya ganta a jikin wani ya tabbata wannan rigar ba wai riga ce da za a yi ma wani ba ya ganta da ya tambaye shi kuma suka yi Abuja ya sai me ya jawo wannan kayan ne suka yi wa kai da kai da kwaya uku ya za a yi wannan abin nan Imamul Bukhari wannan da yake labari jama'a Imamul Bukhari wannan na hadisi fa kayan shi sai ya wanke ya buya sun bushe yake saka wasu kayan shi kwaya ɗaya ne Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rigashi na tarban baki guda ɗaya ce baya yin wata ta lalace to da kasu ba rigar ce damuwar su ba a'a aiki to mu kuma yanzu riguna ne damuwar mu yanzu har ta malanta ma da riga yake su kansu masu bin malaman ma riga suke kalla akwai wanda zai ce kai zaka ga wani ya kuma ce kai gaskiya hulan malamin nan ta burge hulan malamin ko ta dame shi ba wai karatun malamin ba saboda malamin yayi hulan irin tangaran din nan ce ta hadu ba a ce kai saka ba in ta halas din shi ce akwai wanda dan gayu ne yana iya sa kayan shi amma dai kai zama wannan shine shugul shagil dinka kai zama wannan shine shugul shagil dinka wannan babu shakka ba shine aula da matsayinka ba al-imamu Ahmad ibn Hanbal nan da ake labari fa jama'a a cikin tsumma yake rayuwarsa tsumma yake rayuwarsa anyi ma yasa kaya masu kyau ma koran zai je ganin sarki al-mutawakkil anyi an kawo mai kayan alfarma na ganin sarki yake sawa wannan yasa uwar sarkin tace ita ba ta ganshi ba ta ita ba ta zama wuri da mutumin da bai sa kaya masu kyau ba tace za ba ta gaisa da shi umul mutawakkil saboda ya kamata musamman masu yin alaka ta addini da dalibta su fahimci wannan cewa ba fa asalin ilimi ba a kyan kaya yake ba mu gane bambanci kuma akwai tsafta wannan wajibi ce addini ce farko akwai tukunna sitar al'aura wajibi ne mataki na gaba shine tsafta. To matakin da ya tsallaka wannan shine gayu ko gayu. To gayu ma halas ne, shine az-zina. Amma matakin da ya tsallaka gayu shine a ce mutum ya zama dan irin wannan abin da ake fada ibadatul thiyab, mutum ya zama yana bauta tama sutura duk inda ya ga wani sabon design sai ya yi, duk inda ya ji labarin wani sabon tailor sai ya je ya kai mishi dinki. Aikinsa kenan kamar yadda ka san wata amarya kullum ba yi da aiki sai wannan. Annabi ya ce innal baza'ata minal iman, fita mutsu-mutsu shi ma imani ne, don yana sa maka tawalu a ce wani lokaci haka za a ganka haka ba ka shirya ba, to wannan ma imani ne, domin yana sa mutum tawalu. Amma a ce kullum kana fitowa haka cas-cas-cas-cas ba ka ma iya zama cikin mutane, wani ko a masallaci zo sai ya duba daidai ina ne wurin da in ya tsuguna ba zai bata kayansa ba, to wannan alama ne akan cewa ya damu da duniya da yawa, to yana iya samun kanshi a cikin wannan matsayin. Shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, da yake cewa wato yake wannan addu'a ga waɗannan mutanen. To shi mallaka ya kawo mana wannan hadisi ne da ya nuna mana cewa akwai abin da daga cikin rassa na mahabba, akwai abin da idan ka girmama shi girmamawa mai yawa sai ka zama kaman bawan shi. Kana ganin mutum a ce ya zama bawan matan shi ko ya girmama ta da yawa, ko a ce ko ka ga wani malami an ce ya maida ɗaliban shi kamar bayi saboda girmama da suke mishi ta wuce haddin shari'a. To duk irin wannan a ce ka ai wani yana girmama boko, wani ai bawan boko ne, dan boko aqida kenan ko, ko boko sana'a ne kai, wani ne ake yi mishi bauta aqida kenan ko, ko a ce ai bawan waya ne, wannan wayoyin ne yanzu akwai masu bauta ma waya duk wata uku sai ya canza, duk sabuwa ta shigo sai ya canza, to shi ma wannan kaga ya zama Abdul phone kenan, Abdul iPhone kenan ko, ko Abdul wannan ko Abdul Techno ko wani abu makamancin haka. Tana yin abin da ya kamata amma dai ba zai iya hakura ba sai ya sai latest din, to wannan shi ma bawan ta ne, shi ma ta isa Abdul iPhone. Wadannan duk abubuwa ne mata wadda hatu duniya wanda kawai kai istiglalin su gurgurdan bukata, amma kai zama su ne suka shagaltar da rayuwanka, wannan zai iya sanyawa wannan ta'azimin da kake musu sai ba yi zuwa kamar kana bautata musu. Fasamma haula'il arba'atal ladina in uturadu wa in muni'u sakhitu لأنها محبتهم ومرادهم عباد الله. وننن غدا هدن عبد الدينار عبد الدرهم عبد الخميسة عبد القطيفة نبي كراسو ده سونا چوا باين سني سبو ده شيني ابن ده سكي قونا شيني منفسو حيث قال عبد الدينار عبد الدرهم عبد القطيفة عبد الخميسة وده كراسو ده يكي قطن تامان ونن. فإذا كان الإنسان mashghufan bi mahabbati ba'd al makhluqati li ghayri llahi, dan mutun ya zama ya jarabtu da kaunan wasu abubuwa na halitta kuma bayan Allah, allazi yurbihi wujuduhu wa yashatuhu adamu, wannan abun idan ya same shi zai ji dadi ya yarda, in ya rasa shi ya ji ya shiga taɗewa, kana fihi min ta'abbudi bi qadari zalika, ya zama mai bautawa wannan abun da gurgurdan wannan kimar, kana kaunar wata budurwa irin wannan muguwar kaunar da ta haukata ka irin kaunar majnun Layla, to kana ma bawanta da gurgurdan wannan kaunar da kake mata. Wannan ya ga flashin dinta jikin shi na rawa, zai kira ta hajiya mai aiki ciki ne, ce ai ko mun da kati ne, to shikenan yanzu nan zai aika da katin nan ko na 50 ne, zata yi anko zata je Abuja yana rawar jiki kamar kanwar uwar shi ko, to wannan ya zama bawanta. Wani hada ya tsaluna al-ishqa maratiba, shi sa aka sa al-ishq shine so tsakanin namiji da mace, so na bege suka sanya shi martabobi daban-daban, mithlul ilaqa thumma sibaba thumma al-gharam wa yaj'aluna akhirahu at-tayyum, da haka ne suka sanya wato ita mahabba da mutum yake wadiya mace aka sanya ta matakai ne kala daban-daban. Akwai al-ilaqa shine ake ce ma soyayya ko dangantaka ta relationship ko, summa sibaba akwai kuma as-sibaba kaman wato a ce kauna mai tsanani, summa al-gharam akwai kuma so wanda ake ce mishi al-gharam, al-gharam shine wato mutun ya zama kamar wani
kamar an yi gwanjen shi ma matan, ya zama kawai ya zama kayanta. Wa yaj'aluna akhirahu tatayyum, sai kuma a tatayyum shine ƙarshe kenan. Wannan na gayu za su iya gane fasarorin waɗannan, sai kuma gun su fiyani kenan, sai za su muku fasara wannan liban san kanshi ba. Tatayyum at-ta'abbud shine kamar bautawa abin. Wa taymullah, in kan ji an ce mutum suna taymullahi huwa abdullah, fa yasiru al-ashiqu li ba'di suwari abdan li ma'shuqihi, mai kaunar wannan abin sai ga ya zama bawansa. Ibnu al-Qayyim a cikin littafin Adda'u wad-Dawa yayi magana akan waɗannan matakan. Haka nan Ibnu al-Jawzi shi ma wasu littafai nashi, haka wannan Ibnu Hazmin a cikin littafin shi na da yayi magana akan soyayya, duk sun magana akan matakan soyayya waɗanda ke iya rikita mutum. Akwai so gama gari wanda mutum yake iya ma matarsa ko wanda yake kauna dan ya aure ta ko wani abu makamancin haka, wanda suna iya yin fada, suna iya rigima, suna iya bata, suna iya shiryawa. Wannan gama gari ne, yana iya jin damuwa in an ki shi, yana iya jin daɗi in an so shi. To ana nan idan ya bari wannan soyayya ta wuce wannan haddi na farko, ta wuce al-mahabba ko al-ilaqa, ta tafi kan as-sibaba. As-siba shine so wanda yake kautar da ra'ayin mutum daga duk wata mace in ba wannan ba. Bai iya ganin wata, bai iya hada soyayya biyu a cikin zuciyarsa kamar wanda aka asirci, shine as-siba kenan. Wanda kuma koda yaushe yana tuna ta ba dare ba rana ba safiya ba maraice. Ana nan zai iya wuce wannan matakin al-gharam. Al-gharam shine irin soyayyar da zaka ji Larabawa suna bada labarin kissoshin masoya, wani ya haukace, wani ya susuce, wani ya lalace, wani ya zama kamar wani bugi bagiro ko wani dan tababbe haka, kuma ce tarihin shi duka soyayya ne irin su Majnun Layla da ake fada Qais na kabilan nan da yake waka ko ina ba dare ba rana, har ƴan uwan matar su zo su jibge shi, su dake shi, a yi mai kashedi, a je a kai ƙara cikin dangin su duk bai bari ba. Kullun bai da aiki in banda waka ta Allatu Layla wa hiya zata tama'imu wa lam yabdu lil atrabi min sadiha hajmu sagireni lanar albuhuma ya laita annaha ila al'ara lam takbur wa lam takbur albuhum, bai da aiki sai inda ya tsaya, yaje tsaya tayi aure ma bai kyale ta da mijinta sun yi rayuwar su ba, sai yake tsaya a bakin wandan ɗakin sa yana tawaka, wai shi yana kaunanta tun tana ɗan yarinya, tun bata fara kirgar dangi ba, suna kiwon ƴan kananan awaki. Yace ina ma a ce hayan ma basu girma ba, awaki ma basu girma ba, da an tsaye da lokaci kawai su cigaba da soyayya su. To kaga wannan irin soyayya India ce wannan, ko irin nafin India ne wannan. To an kuma duk da haka sai mutum kuma ya bari ya wuce irin wannan, shine zuwa at-tatayyum. In ya zama at-tatayyum wani ko sunan ta yaji labari, to shikenan fa, wani har kabari yake zuwa ya je zauna kabari in ta mutu. Wannan duka matakai ne na jarabawa. Allah ka tsare mu. والله سبحانه انما ذكر هذا الاشك في القران عن المشركين. Ubangiji ya ambaci irin wannan kauna ne na ganin bari mu kwana saboda gabaci sabuwa kar mu taka ta insha Allah. Sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.